Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzi. Harkar noma yana da matukar mahimmanci a rayuwar dan adam, domin shine tushen abinci wanda kowane dan adam yake bukata ya rayu. Sai dai sannan a hankali, yadda yawan al'ummar duniya yake karuwa ya sanya nauyi mai yawa akan wannan harkar mai matukar mahimmanci, wanda masana suke bayyana yadda noma yake bada gudunmawa wajen gurbata muhalli. To yaya wannan al'amarin yake? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Muhammad Khalid Usman, malami a tsangayar ilimin kimiyyar noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Wannan magana ce da yake a gaskiya akwai yanayi ana gurbata da shi, kuma yana kawo matsaloli da yawa, ba kawai harkar noma ba, har harkoki da yawa, musamman ma wajen dumama yanayin duniya gabaki daya, wanda yake a yanzu haka wannan ya zama babban kalubale a duniya gabaki daya. Hanyoyin da ake samun waɗannan gurbatar yanayi basu babbana mutum shine akwai harkar noma. Ita harkar noma akwai abubuwa da dama da suke kawo su. Na farko dai akwai yanda muke amfani da waɗannan taki, musamman ma taki wanda ba na gargajiya ba, takin turawa da ake kira organic fertilizer. Yawanci mutanen mu da dama suka yi amfani da shi ba akan ka'ida ba, domin manoman wasu ma ba wani horo suke samu ba na yanda za su yi amfani da shi. Sannan na biyu, su kansu ru da kuma dabbobi sukan, musamman ma wajen kashi da kuma wajen abattuwa da sauransu, haka dukkansu sukan fitar da wannan gas da yake yana ɗaya daga cikin babban gas din da yake dumama yanayi, abin da ake kira carbon gas, da duka wannan abu yana kawo dumama yanayi. Misali, idan yanayi ya dumama, za ga cewar wasu wajaje za su samu ruwa da yawa, wasu wajaje kuma su samu karancin ruwa, ƙoramu za ga sun kafe, wani waje kuma ka ga sun ba su kafe ba. Sannan kuma sai mu ƙara lura da cewar shi noman nan ya ƙara bunƙasa, saboda akwai mutane da dama, musamman ma a Najeriya, da za a ci da shi. Domin za ka iya tunawa lokacin da Najeriya ta samu independent, duka yawan mutane ba su fi mutum miliyan 40 da kan kai ba, amma yanzu muna magana miliyan 200, kuma kowanne yana neman shi abinci. To kaga, dan ya zamanto har ba a tsaya aka diba ta yanda za a aiki da waɗannan dabarun noma masu kyau, wanda suke zamanto sun hana dumama yanayi, ba za ga akwai dumama yanayi.
To ita kuma Sadiya Tijjani, wacce take karatun digirin digirgir a Amurka a jihar New Jersey, ta yi bayani a game da haɗakar Najeriya da kamfanin Starlink.
Ita wannan kamfani ta Starlink ta tura tauraron ɗan adam guda ɗaya har wurin 3,000 zuwa duniyan wata, amma kuma kusa-kusa da duniyanmu. To wannan kusa-kusa da ta yi ɗin zuwa duniyanmu ya sa abin yana da ƙarfi, kaman ke ce ki yi ihu haka kina kiran wani, idan kina kusa da shi zai fi ji, maimakon a ce kina nesa da mutumin. To saboda waɗannan sauraron ɗan adam dubbai ɗin suna kusa da mu, shi yasa ita internet ɗinsu take da ƙarfi. Kuma banda haka, su tauraron ɗan adam ɗin nan a koda yaushe suna tafiya ne, suna zaga duniyanmu. To saboda suna da yawa, to kowane minti akwai guda ɗaya da yake kusa da kai, haka duk ƙauyen da kake, ko fiye da ɗaya da suke kusa da kai, wanda suke baka internet. Kin ga su wanda da ake amfani da shi, ko in ce wanda har yanzu ma ana amfani da shi, kin ga suna da nisa. Tauraron ɗan adam ɗinsu kaman nisansu da duniyanmu wurin kilomita 35,000 ne, amma ita kuma wannan Starlink ɗin nisanta da duniyanmu kilomita 550. To kin gani, in aka hada kilomita 35,000 da 550, kin ga ai akwai bambanci. Shi yasa Starlink ɗin zai yi amfani sosai ma masu aiki da yanar gizo, kuma zai yi amfani a ƙauye, saboda in har ka siya na'uran su ka kafa a gidanka, to koda yaushe za ka rinka samun yanar gizo. Bambancin shi compared to wanda muke amfani da shi na da, wannan din yana iya sauke maka MB 150 zuwa 200 a cikin second ɗaya. Su kuma kin ga waɗancan da muke amfani da su, masu IBP MB ɗin 17 haka zuwa 20 a cikin second ba. Alubalan shi ne
anan sa bangaren. Kuma Farfesa Adamu Idris Danko, masani akan harkar ilimin kimiyyar ƙasa, yayi tsokaci a game da matsayar da aka cima a taron COP27.
Na farko dai shine a fahimci cewa matsayin nan babban cin nasara ne, musamman ga mu ƙasashen Afirka ko duka ƙasashe masu tasowa, domin da dadewa ake ta wannan bayani cewa mu wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli da yake samar da matsaloli na loss and damages. tunda an samar da wannan dadewa irin kasashe namu tuntuna muka fahimci cewa matsaloli sun riga sun kunno kai kuma muna ganin su yau da gobe kamar yanzu da aka gani irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu da burane da kauyuka an ga waɗannan a kusan duka yankuna na duniya duk lokacin da aka samu damuna kamar mu a nan kasashen Afirka an ga yadda ruwa ya ci garuruwa ya ci gonaki indai har an yadda da cewa dumamar yanayi ko kuma sauyin yanayi ya kawo wannan ai kaga an riga an ci karfin mu wannan kaga tunda aka ya hankalin duniya ta fara kallon wannan matsala kuma aka samu matsaya cewa eh gaskiya matsala ce da sauyin yanayi ya kawo sai kaga an ci babban nasara to amma matsalolin da ake hanga su ne
mai sauraro duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma zuwa makon gobe idan Allah buwa yi gagar misali yayi mana arabai to yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.